الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 8 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 20 ga watan 12 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa shin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan iya daukan sa cewa ridda ne iya dai abinda zamu iya fada akan wannan mas'ala zagin sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laifi ne wanda yake babba daga cikin manyan laifuka wanda duk wanda ya tabbata akan wannan laifi wal iyazu billahi ya mutu bai tuba ba to akwai kyautata masa zaton mummunar makoma domin matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi ne wanda yake madaukaki wanda bayan martaba ta manzanci da annabta babu wata martaba sama da martaba ta abutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin malamai sun tabbatar da cewa idan ka fitar da annabawan Allah da manzanninsa waɗanda za su biyo mataki na uku a wajen matsayin daraja su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tankade ya rauraye ya zabe su domin su zame wa fiyayyen halitta abun sansa abun kaunarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su zame masa abokan zama kuma su ne Allah ya zaba domin su isar ma dukkan wasu mu'minai wannan wahayi na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har izuwa kiyama dan haka ayoyi na alqur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi ne wanda yake madaukaki dan haka ubangiji subhanahu wata'ala ba su bar duniya ba sai da yace ya gafarta musu zunubansu kuma ya musu alƙawarin cewa gaba ɗayan su ƴan aljanna ne aya na cikin suratul nisa da kuma cikin suratul hadid wadda ke cikin suratul nisa ubangiji ta'ala ke fada la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala alqa'idina daraja wa kullam wa'ada Allahu alhusna ash-shahid wa kullam wa'ada Allahu alhusna Ubangiji ta'ala ya ce gaba ɗayan su da waɗanda suka fita fagen daga da waɗanda suka zauna ba su fita fagen daga ba saboda wani uzuri da ya gitta musu gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala ya ce ya musu alƙawalin aljanna haka kuma can cikin suratul hadid yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna. Ubangiji ta'ala yace wanda ya ciyar da dukiyarsa ya yaki abokan gaba kafin sulhul hudaybiya, Ubangiji ta'ala yace ba zai yi daidai da wanda sai bayan an yi sulhul hudaybiya sannan ya ciyar da dukiyarsa ya yi jihadi, sai yace wa kullun wa'ada Allahu al-husna, amma gaba ɗayan su Allah ya musu alƙawarin aljanna. Dan haka Ibn Hazm Allah ya ji kansa da ya kalli wannan ayoyi guda biyu yace bashakka sahabba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su ɗan aljanna ne. Haka kuma can cikin suratul tauba Ubangiji ta'ala ke faɗa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansari wallazina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum waradu anhu wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada ذلك الفوز العظيم. Ubangiji ta'ala yace was-sabiquna al-awwaluna, margaya na farko a wajen karbar musulunci, min al-muhajirina, daga cikin waɗanda suka kaurace ma mazaunan su, suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama birnin Madina domin kafa daula ta musulunci. Wal ansar, Ubangiji ta'ala yace da su mutanen Madina waɗanda suka taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan isar da wannan sako, suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu suka mara masa baya. Sai yace wallazina tabauhum bi ihsani, da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa, Ubangiji ta'ala yace radiyallahu anhum, Ubangijin su ya yarda da su, waradu anhu, su ma sun yarda da sakamakon da ya tanada musu. Sai yace wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada, Ubangijin su ya tanada musu wata aljanna wadda ƙuramu ke gudana karkashin itacenta da belayenta, idan sun shiga wannan aljanna Ubangiji ta'ala yace masu dawwama ne har abada. Sai yace zalikal fawzul azim, shiga aljanna shine rabo wanda yake mai girma. Ita ma wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su ɗan aljanna ne, wanda kasancewar kamar yanda malamai ahlus sunna wal jama'a sun yi ittifaki akan cewa duk wanda abutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta tabbata gare shi cewa sahabi ne, to wannan adali ne, babu shakka game da adalcinsa, domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya tabbatar da adalcin sahabbai daga saman bakwai, ya turo saƙonnin da suke nuna cewa sahabbai mutane ne waɗanda sun bambanta da sauran jama'a, adalai ne, mutane ne waɗanda suke na ƙwarai, waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shirya su ba don komai ba, domin isar ma al'umma wannan saƙo wanda yake na musulunci. Don haka malaman hadisi gaba ɗayansu sun yi ittifaki yabo da fallasa na taka burki akan tabi'i baya isa kan sahabi. Maganar ka ce wannan sahabi adali ne ko ba adali ba ne, wannan ba ta mata su ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne ya tabbatar da adalcinsu. To don haka zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alama ce ta rashin arziki a gobe kiyama, alama ce ta ƴan wuta. A ga mutum yana saka baki akan sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Don haka al-Imamu Malik Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa duk wanda a cikin zuciyarsa ya ji akwai kyama game da wani sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, al-Imamu Malik ya ce to kafircinsa ya tabbata. Kaga ko ba kowa ba zaka zaga sai wanda kake ki kake kyama. Menene hujja ta al-Imamu Malik akan cewa duk wanda ya ji yana kin sahabi yana kyamarsa, cewa wannan aya ta hada da shi wanda take tabbatar da cewa ya kafirta shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul fathi. Ubangiji ta'ala da yake cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يؤجب الزراء ليجيض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الشاهد سيكي تشيوا ليجيض بهم الكفار ubangiji ta'ala ya ba sahabbai wannan matsayi ba dan kuma ba dan Allah ya bakanta ran kafirai li yagiza bihimul kufara dan Allah ya bakanta zuciyar kafirai dan haka Allah ya dauka kasu wannan matsayi a cikin littafin da annabi Musa ya zo da shi na at-taura a cikin shi akwai sifofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka a cikin littafi na injila wanda annabi Isa alaihi salam ya zo da shi a cikin sa akwai sifofin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin wannan aya shine a ƙarshe ubangiji ta'ala yace li yagiza bihimul kufara ubangiji ta'ala ya ba su wannan matsayi dan ya bakanta ma kafirai rai dan haka al-imamu malik yace duk wanda yaji a cikin zuciyarsa akwai ki da kyama da gunewa game da wani sahabi to wannan aya ta hada da shi ma'ana shi ma ya zama kafiri dan haka kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi ya mana hani cewa kar mu zagi sahabbansa kar mu aibanta su manzon Allah yake cewa la tasubbu ashabi manzon Allah yace kar ku zagi sahabbaina sai yace fa wallazi nafsi bi yadihi yace na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifa manzo Allah yace na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa ɗaya daga cikin ku da zai ciyar da gulgudan dutsen Uhud ga zinare manzo Allah yace bai kai daidai da mudu ɗaya da sahabi ya ciyar manzo Allah yace ko rabu mudun da sahabi ya bada baka kai ba misali ka kaddara cewa dutsen Uhud din girman sa gaba ɗaya a ce ya riki ɗaya zama zinare kuma wannan zinariya gaba ɗaya a ce mallakar ka ce gaba ɗayan wannan zinariya ka ci yadda ita akan tafarki na ɗaukaka addinin Allah to baka kai gwalgwadon mudu ɗaya na alkama ko na dabino da sahabi ya ɗauka ya bayar da shi manzo Allah ya ce ko rabin mudu da sahabi ya bada baka kai ba kaga wannan hadisi yana nuna mana haramcin zagin sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka aqidarmu aqidar ahlus sunna wal jamaa shine kame harshen mu game da abinda ya gudana tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne mu kame harshen mu kuma dole ne zuciyar mu mu kame ta game da ki da kyama game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaunar su ibada ce wanda ya zama wajibi akan mu kaunaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama harshen mu kuma dole mu yabe su mu ƙara roƙa musu samun yarda ta Ubangiji subhanahu wata'ala kuma mu roƙa musu cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta musu kurakuran su duk da cewa kafin su bar duniya sai da Allah ya gafarta musu shi yake faɗa mana wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim dan haka dai a takeice dewa daga cikin malamai sun tafi akan cewa zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafirci ne kuma musamman waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ma ya wanke su irin su Aisha Allah ya kara mata yadda game da kazafin da aka mata ubangiji ta'ala ya turo ayoyi daga saman bakwai a cikin suratul nur waɗanda suka wanke Aisha Allah ya kara mata yadda game da abin da ake jifanta da shi na aikin alfasha dan haka malamai suka ce duk wanda ya jefa Aisha da irin wannan magana bayan wankewar da Allah ya mata to kafircinsa ya tabbata wannan kuma babu sabani to kaga su kuma irin waɗannan mutane wanda sun dauki zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ibada ce mai girma a wajensu to dan haka kasancewar a cikin sahabban babu waɗanda suka fi zagi sama da Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa idan kaji sun ce sanaman wato gumaka biyu ba kowa wasu ke nihi face Abubakar da Umar wal iyad billahi ita Aisha karo suke ce mata da Hafsa diyar Umar ba su da waɗanda suke ki suke kyama daga cikin sahabbai sama da waɗannan dan haka waɗannan mutane ne wanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tabar da su a rabo da ya tana dama bayin sa mu'minai a gobe kiyama. Duk wanda ya mutu akan haka nan to wannan alama ce ta nuna cewa lalle makomar sa tayi muni. Tambaya ta biyu dan uwa yake cewa wai menene matsayin kamar mahaifi idan ɗansa Allah ya masa rasuwa yakan tsaya akan gawar ko uwa ko uba su ce wane mun yafe maka duk abin da ka mana tsakaninmu da kai mun yafe maka duniya da lahira. Shin wannan yafewa ta yafu ko ba ta yafu ba? Kwarai wannan ba ta da bambanci sawa'an mutum yana raye ko yana mace ka ce ka yafe masa. Wannan yafewa ta tabbata. Wannan kuma shine abin da ake so ake kauna. Saboda kasancewar mahaifa suna da girman haƙƙi akan ƴaƴansu. Ba yanda za a yi da ya ba da iya abin da yake kansa na haƙƙin mahaifa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana a inda ma da za a ce yayi abun a zo a gani sai lokacin da ya samu ɗaya daga cikin mahaifansa na bauta a wajen wasu ya nemi kuɗi ya zuba ya sayo mahaifinsa ya yanta to anan ne yayi abun a zo a gani kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ba yanda za a yi da ya sakauta ma mahaifinsa illa an yaji da hu mamlukan sai idan ya samu mahaifin nasa ko mahaifiya suna bauta a wajen wasu manzon Allah yace fa yashtari yahu fa yutika ya sayi mahaifin ko mahaifiyar ya yantar da shi manzon Allah yace anan ne yayi abun a zo a gani to dan haka babu wanda ya isa ya bada haƙƙin mahaifan shi 100 saman 100 duk yanda za a yi sai an samu kasawa dan haka mutum in yana raye yayi kokarin shiryawa da mahaifansa ya nemi cewa su gafarta masa su yafe masa abubuwan da ya tauye na hakukuwansu domin yarda Allah subhanahu wata'ala ana samun ta ne a karkashin samun yarda ta mahaifa kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi ne ingantacce yana cikin al-adabul mufrad na al-imam al-bukhari dan haka shine ake buƙatar kenan kai da kanka a matsayinka na da ka nemi cewa mahaifanka su yafe maka in sun ce sun yafe maka a kana raye wannan abun a zo a gani ne kuma haka koda bayan mutuwarka suka ce sun yafe maka wannan yahewa ta tabbata dan haka duk wanda yake so ya gama lafiya ya samu ubangiji subhanahu wataala yana mi yarda da amincewa da shi to yayi gaggawa ya gyara abin da yake tsakanin shi da mahaifansa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala mun shiga wani babi na musamman babi na 96 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa wato na yin bankwana wato na aboki misali yin bankwana a lokacin da mutum zai rabu da jama'arsa su zo su yi bankwana da shi shi ma ya yi musu bankwana shi ne ya ce babu wada'i sahibi wa wasiyatihi inda firaqihi li safarin wa ghairi wato babi ne wanda ke bayani game da bankwana na aboki in aka ce as-sahib ya hada wanda yake dan uwa ne na kusa wanda kuke da zumunta tsakaninka da shi ko kuma aboki ne wanda yake na mu'amala ta yau da gobe sai ya ce wa wasiyatihi kuma da yi masa wasiya shine gargadi a lokacin da zaka rabu da shi domin wani bulaguro wa gairihi ko kuma abin da yake kama da haka shine misali mutuwa sai yace wad'a ilahu da yi masa addu'a shi wanda zai yi bulaguran kenan wadalabi du'a minhu kuma da neman addu'a daga gunsa ka nemi cewa yayi maka addu'a ba dan komai ba malam yayi wannan babi saboda shi dan adam yana daga cikin ɗabi'arsa wanda Allah ya ɗabi'antar da shi wanda kuma Allah ya halitta masa shine kai kawo a ban ƙasa domin mutum yakan yi bulaguro wani bulaguron yakan zamantowa domin wata ibada ce misali kamar wanda zai yi bulaguro domin yin haji wani ko yakan yi bulaguro domin saye da sayarwa wani yakan yi bulaguro domin wasu buƙatu da sukan bujiro na yau da gobe to dan haka duk a lokacin da mutum zai yi bulaguro ana buƙatar danginsa makusantansa to su zo su yi masa bankwana a cikin abin da za su yi masa na bankwana su yi masa wasiya game da cewa ya ji tsoron Allah ya tsare dokokinsa ba dan komai ba saboda kasancewar so da yawa shi bulaguro yakan zame ma bawa wata dama ce wadda take ta shagala da takaita abinda ya zama wajibi akan bawa. Domin me yasa wani yana zaune da jama'a yana jin kunyar ya aikata wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba, amma lokacin da ya gulaguro babu idan wanda yake kunya, duk wani abu yakan iya aikatawa, kuma wasu abubuwa waɗanda suka zama wajibi akan shi yakan iya takaita su. To dan haka ake buƙatar a yi masa wasiyya. Menene wasiyyar da za a masa a wajen bankwana? Shine a galgade shi, babban galgadi shine a galgade shi da cewa ya ji tsoron Allah, ya tsara dokokinsa duk inda yake. Kamar yanda wasiyya game da tsoron Allah ita ce wasiyyar da Allah ya ma waɗanda suka gabace mu na al'ummu da mu kanmu, kamar yanda Ubangiji Ta'ala ke faɗa a cikin suratul Nisa, ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله. ubangiji ta'ala yace tabbas mun galgadi wadanda aka ba su littafi gabaninku, wa iyyakum da ku kanku al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. ubangiji ta'ala yace mun muku wasiya, mun galgade ku cewa an tattaku Allah, ku tsara dokokin ubangijinku. Idan aka ce tsoron Allah shine abinda aka umarce ka ne yi, kai bakin gwargwadon iko, abinda aka hane ka ka hano. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dabi'arsa da al'adarsa duk lokacin da ya hada runduna ta yaki, idan zai aika su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kirayi shugaba daga cikin su, manzon Allah ya masa wasiyar cewa ya ji tsoron Allah, ya kyautata ma waɗanda suke tare da shi na jama'a, ma'ana duk wani mai haƙƙi ya bashi haƙƙinsa. To don haka a darasi da ya gabata mun karanta ayar da malam ya zo da ita a farkon baban, shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa wassa biha ibrahimu banihi wa ya'qub ya baniya inna allaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ubangiji ta'ala ke cewa wa wassa biha ibrahimu banihi wa ya'qub, ibrahimu alaihi salam ya ma ƴaƴansa wasiya biha da wannan milla tashi, ma'ana wannan tafarki nashi wanda Allah ya aiko shi da shi, shine addinin musulunci, ma'ana kadaita Allah a cikin ibada. Kamar yanda ya gabata ubangiji ta'ala ya faɗa, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa, ba wanda zai kyamaci tafarkin Ibrahimu alaihi salam shine kadaita Allah a cikin ibada, illa man safiha nafsa, wato sai wanda ya wautar da kansa, sai wanda ya wautar da kansa ya maida kanshi wawa, shine zai kyamaci tafarkin Annabi Ibrahimu alaihi salam, ma'ana tauhidi, kadaita Allah a cikin ibada. Shine Ubangiji ta'ala yace wa wassa biha Ibrahimu banihi, Ibrahimu alaihi salam ya ma ƴaƴansa wasiya biha da wannan tafarki nashi wanda Allah ya aiko shi da shi, shine kadaita Ubangiji subhanahu wataala a cikin ibada. Sai yace wa Ya'qub, haka jikansa Ya'qub shi ma ya tara ƴaƴansa ya musu wannan gargadi, kowane ɗaya daga cikinsu da kakan da jikan ya faɗa ga ƴaƴansa, yace ya baniya, yace ya ku ƴaƴana, inna allaha astafa lakum ad-dina, ku tabbata cewa ubangijinku ya zaba muku wani addini na musamman, shine musulunci. Al-alif wal lam anan lil ahad, domin bayani ya gabata babu wani addini da zai karba sunan addini face musulunci. Duk wani addini kuma bayan musulunci shirme ne da hayaniya, in ma an kiraye shi da cewa addini kiranye ne, amma a hakika ba addini bane, saboda addini a wajen Allah musulunci shine, kamar yanda Allah ya faɗa inna ad-dina indallahi al-islam, lalle addini a wajen Allah shine musulunci. Duk wani abu wanda yake koma bayan musulunci to ba addini bane ba, ko ka kusanci Ubangiji subhanahu wataala da shi to Allah ba zai karba maka ba a gobe kiyama, makoma ita ce wuta, kamar yanda Allah ya faɗa mana a cikin suratu Ali Imran, wa man yabtagi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya nemi wani addini ghayral islami ba musulunci ba, Ubangiji ta'ala yace falan yuqbala minhu, a ranar kiyama ba za a karba masa wannan addini nashi, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ubangiji ta'ala yace ayini na karshe kiyama wannan yana daga cikin tababbi wanda makomar su ita ce wuta. Don haka addinin da Allah ya yarda da shi a matsayin addini, addini ne daya-daya, shine musulunci, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Ma'ida, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Ubangiji ta'ala yace a yau na cika ni'imata akan ku, na cika muku addinin ku, sai yace wa atmamtu ni'mati alaykum, kuma na cika ni'imata akan ku. Wa raditu lakum alislam dina, na yardan muku da musulunci a matsayin addini wanda zai amfani me shi a nan duniya ya amfani me shi a gobe kiyama. Dan haka kamar yadda bayani ya gabata, musulunci kyauta ce ta Ubangiji wadda yake zabar wanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya azurta shi da shi, wanda wayo da dubara da karfin mulki bai saba ya baka musulunci, zabi ne na Ubangiji subhanahu wataala. Duk wanda ya same shi ya zama wajibi ya gode ma Ubangijinsa, domin duk wanda ya same shi ya samu komai, wanda ya rasa shi ya rasa komai, ko da duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya mallakarsa ne. To shine a nan kowane ɗaya daga cikin kakan da jikan wato suka zaunar da ‘ya’yansu suka ce ya baniya, ya ku ‘ya’yana, inna Allah sadafa lakum ad-dina, lalle Ubangijinku shine ya zaba muku wannan addini, ma’ana musulunci, kaɗai tashi a cikin ibada. Fala tamutunna, don haka kar ku sake ku mutu, illa wa antum muslimun, sai matsayin kuna musulmi masu miƙa wuya da ji da bi ga Ubangijinku. Kaga a nan sun musu wasiyar cewa su dawwama, su nace, su tabbata akan wannan addini har mutuwa ta cin musu. Shine suka ce fala tamutunna, kar ku sake ku mutu, illa wa antum muslimun, face sai kuna musulmi. Bayani ya gabata wannan hani ne, amma ma'anarsa shine umarni mutu wa antum muslimuna, ku mutu halin kuna musulmi kenan. Wannan wasiya da suka ma ‘ya’yansu, kamar yadda bayani ya gabata, haka Allah ya ma dukkan muminai wannan wasiya cewa su tabbata akan wannan addini har mutuwa ta cin musu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratu Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ku muminai ku tsare dokokin Ubangijinku matukar tsarewa, kar ku sake ku mutu sai matsayin kuna musulmi. Ubangiji ta'ala sai ya ce am kuntum shuhada, shin wai ko kun zamanto kuna halarce, idza hadara yaqub al-maut, lokacin da ciwon mutuwa ya halarto ma Yaqub alaihi salam. Ubangiji ta'ala yana tambayar Yahudawa da ƴan Mushaw, wai shin ko kun kasance kuna halarce a lokacin da ciwon mutuwa ya halarto ma annabi Yaqub, idza qala li banihi, lokacin da ya faɗa ga ƴaƴansa yace da su, ma ta'buduna min ba'di, menene za ku ci gaba da bauta ma min ba'di bayan mutuwata. Qalu, sai suka ba mahaifin nasu amsa suka ce na abudu ilahaka, Allahnka wanda kake bauta ma shi za mu ci gaba da bauta ma, wa ilaha aba'ika, kuma Allahn uwayenka Ibrahima, wato shine kenan kakanka Ibrahim, domin kaka matsayin uba yake, wa Isma'il, da amminka shine Isma'il, domin dan uwan uba uba ne. An gane ku? Kanan mahaifi ko wan mahaifi, sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke, ko kuma uba ya haɗa su, uwa kowa da tashi, to wannan matsayin uba yake. Wa Ishaqa, haka nan kenan da mahaifinka shine Ishaq, ilahan wahida, abun bauta wanda yake ɗaya ɗaya, shi kadai zamu bauta ma. Wa nahnu lahu muslimuna, kuma mu ga Ubangijinmu wato masu miƙa wuya da ji da bi ne. Kaga wannan wasiya ce kowane ɗaya daga cikin waɗannan manzanni sai da ya zaunar da ‘ya’yansa ya musu wannan gargaɗi. Ibrahimu alaihi salam shi ya zaunar da ‘ya’yansa ya musu wannan gargaɗi, ‘ya’yansa ku Isma’il da Ishaq. To haka jikan shi Yaqubu alaihi salam shi ma bai bar duniya ba sai da ya zaunar da ‘ya’yansa ya musu gargaɗi, ya musu wannan wasiya. Don haka babu wani abu wanda mahaifi zai ma ‘ya’yansa wasiya, wasiya wadda take mai girma sama da tsara dokokin Ubangiji, wannan addini kaɗai ta Allah a cikin ibada, babu wasiyar da ta wuce shi. Don haka kuma mun yi bayanin ga yanda jikansa, ko kuma mu ce ɗansa Yaqubu alaihi salam, ɗan Yaqubu alaihi salam shine annabi Yusuf alaihi salam, yanda yake faɗa can lokacin da aka shigar da shi kurkuku, yake cewa wattaba'tu millata aba'i Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay, zalika min fadlillahi alaina wa ala an-nas walakinna aktsara an-nasi la yashkurun. Yace wattaba'tu millata aba'i Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub, yace ku tabbata cewa ni nabi wato tafarkin uwayena Ibrahim da Ishaq da wato Yaqub sai yace ma kana lana an nushrika billahi min shay ai bai dace ba gare mu a ce mun hada bautar Allah da wani bai ma saukaka ba a ce mu a matsayin mu akan ni'imar da Allah ya mana a ce mun dauki haƙƙin shi mai sunan ibada mun sarrafa shi ga wani Allah ma kana lana an nushrika billahi min shay bai dace ba a ce mun hada bautar ubangijin mu da wani sai yace zalika min fadlillahi alaina wa ala nas wannan kyauta ce ta ubangiji akan mu wa ala nas kuma da sauran jama'a domin ni'ima ta tauhidi ita ce ni'ima da tafi kowace ni'ima girma sai yace walakin na aksarun nas la yashkurun sani dai mafi yawan jama'a ba su san da haka ba to darasi da ya gabata mun karanta hadisi na Zaid ibn Arqam wanda mun karanta lafazin kenan bayani game da hadisin shine ya rige mana shine zamu tashi a yau insha Allah hadisin duk da cewa ya riga ya gabata tun a baya a cikin babi na karrama iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma da bayani game da fadlansu shine hadisin Yazid ibn Hayyan Allah ya ji kansa yake cewa in qalabtu ana wa Husayn ibn Sabra yace na tafi da ni da Husayn dan Sabra da Amr ibn Muslim ila Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu wato min tafi wajen Zaid dan Arqam Allah ya kara masa yadda falamma jalasna ilayhi lokacin da muka zauna a gunsa qala lahu Husayn wato Husayn ibn Sabra sai ya fada ga Zaid ibn Arqam yace laqad laqita ya Zaid khairan kaseera yace tabbas yace ya kai Zaid yace wallahi ka hadu da alkhairi mai yawa ka hadu da alkhairi mai yawa sai ya fara kididdi bayan ajimulce yace masa laqad laqita yake cewa laqad laqita ya Zaid khairan kaseera yace tabbas yace ya Zaid ka hadu da alkhairi mai yawa sai ya fara kuma bayani daki-daki game da alkhairin da ya hadu da shi sai ya ce ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idanka wa sami'ta hadisahu kuma kaji hadisin sa wa gazauta ma'ahu kai yaki tare da shi wa sallaita khalfahu kuma kai sallah bayan shi akwai matsayi na daraja da ya wuce wannan dazu bayani ya gabata mudu daya da sahabi zai bada ko rabin mudu da sahabi zai ciyar yafi albarkacin girman dutsun Uhud ga zinare da wani zai ciyar da shi daga cikin mu a yau kaddara cewa a ninka dutsun Uhud su dubu ya zama zinare a baka naka ne ka ciyar da shi fi sabilillahi wallahi baka kai matsayin mudu daya da sahabi zai bayar kaga daraja ce wadda Allah yake kebantar waɗanda ya ga dama daga cikin bayinsa ya kai su wannan matsayi shine anan yake ce masa lalle Zaid ka hadu da alkhairi mai yawa ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idanka kenan kaga suhuba shi ta tabbata cewa sahabi ne domin daman sharadi na tabbatar sahabbintaka shine a ce mutun ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama koda bai ganshi ba da idan shi cewa makahu ne inda ya hadu da shi dai da kyautawar ido to ya zama sahabi a matsayin yana mai imani da Allah da ranar kiyama shine yace ra'aita rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idanka wa sami'ta hadisahu kuma kaji hadisin sa da kunnanka ba wani labari bane aka baka da kunnanka kaji maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa gazauta ma'ahu kuma bugo da ƙari kai yaki tare da shi wa sallaita khalfahu kuma kai sallah bayan shi sai ya ƙara maimaitawa yace laqad laqita ya Zaid khairan kaseera yace tabbas yace wallahi Zaid ka hadu da alkhairi mai yawa sai yace hadithna ya Zaid ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ya Zaidu ka ba mu labari game da abin da kaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaya mana irin abin da kaji daga wajensa mi zamu iya fa'idanta a wannan gaba zamu iya fa'idantar kamar yanda malamai suka fada suka ce fadanci baya halatta sai a mahalli daya-daya shine a wajen neman ilimi. A wajen neman ilimi ba laifi bane ka yabi malami da sifofin da suka dace da shi, ka yabe shi, ka ziga shi, kai masa fadanci ba dan komai ba dan ka fa'idanci abin da yake wajen sa na ilimi. Amma in dai ba akan bangaren neman ilimi bane, to baya halatta mutum ya zamanto ya ma mutum fadanci, baya halatta ka ringa ma mutum fadanci kana ziga shi kana yaba shi, wannan kwata-kwata baya halatta. Sai a wajen neman ilimi shi ma kuma da sifofin da suka dace, ba abinda ba a yi ba za ka ringa faɗa, abinda tabbas ne ka san yana da shi shine za ka faɗa. Kamar yadda a nan duk abin da ya zana game da Zaidu na waɗannan sifofi waɗanda suke na daraja, to waɗannan sifofi ne tabbatattu ga Zaidu ɗan Arqam. Bayan haka sai ya ce, ya Zaidu ka ba mu labari game da abin da ka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kala sai Zaidu yake ce masa, yabna aki, ya ce ya kai ɗan uwana, ya ce wallahi laƙar kabirat sinni, ya ce tabbas, ya ce shekaruna sun tura, ma'ana kwanukan rayuwa sun tura, dattijan taka ta cimmu. Wa qadu ma ahadi, ya ce zamani na rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jima, ma'ana ya gabata, ba yau bane ba, saboda yana daga cikin waɗanda sun yi tsawon kwanukan rayuwa. Mi za mu iya fa'idanta a wannan gaba? Domin kasancewar dattijantaka tsawon kwana yana ɗaya daga cikin abin da ake kyautata zaton mutum, yaka iya manta abin da da ya san shi. Domin Allah ya faɗa, wa minkum man yuraddu ila arzalil umri likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a. Anan iya uzuri ne yake badawa kenan, takan iya yiwuwa wasu abubuwa ya manta su. Me yasa? Saboda shekaru sun tura, kuma rabuwar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an jima, shine yake cewa laqad kabirat sinni, laqad kabirat sinni, yake cewa shekaruna sun tura. Wa qadu ma ahadi, yake cewa kuma zamani na nan rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabata, ma'ana an dan jima rabuna da shi. Sai yace wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'imin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace na manta sharan wani abu wanda da na zamanto na kiyaye shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, daiwa daga cikin hadisan sa na manta wasu. Saboda haka kenan ba mamaki mutum ya kai wani matsayi na dattijantaka abinda yake da ya san shi kuma ya manta shi. Don haka malaman hadisi suka ware wasu daga cikin malaman hadisi, man haddasa wa nasiya, wanda ya bada labarin hadisi kuma an wayi gari wata rana kuma ya manta, a zo a ce kai ka gaya mana hadisi kaza, ya ce a'a, saboda shekaru sun riga sun tura, shi ya faɗi hadisin ya karantar da shi kuma sannan daga baya ya manta. Shine yake ce da su, wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'imin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace tabbas na manta wani abu daga cikin abinda na kiyaye shi na maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka sai yace fa ma haddastukum, duk abinda na baku labari, yace fa qabalu, yace ku karba. Wa ma la, yace abinda ku ban fada muku ba, fala tukallifunihi, kar ku tilasa mun ku ce sai na gaya muku, kenan ku wadatu da iya abinda na fada muku. Amma abinda ban fada muku ba, to kar ku dora mun ku ce dole sai na gaya muku, a'a. Wannan yana nuna mana ya zama wajibi akan malami kar ya saki ya bada labari game da wani abu sai abinda ya sani yake da tabbas akan sa. Domin bada labari game da abinda baka da sani wannan haramun ne. Allah ya fada mana wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lamu, an haramta muku ku faɗi wata faɗa, ku jingina ma ubangijinku abinda ba ku da sani a kansa. Don haka duk abinda ba ka da masaniya a kan shi, to haramun ne ka faɗa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato bai dace ba a ce ɗalibin ilimi ya zamanto ya tilasa ma malaminsa, ya kuntata masa a wajen ba da amsa. In ya ga malami kawai ya wadatu da iya abin da ya faɗa masa, to ya ja bakinsa ya kyale. Karkarin ga neman cewa dole sai an gaya maka, kuma alhali shi malam kin ya nuna maka ga iya abin da ya wadatu da shi. Don haka shi ne a nan Zaidu yake ce musu, ya ce fa ma haddastukum, abin da na baku labari game da shi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, faqabalu yace ku karba yace wa ma la yace duk abinda ban fada muku ba fala tukallifunihi yace kar ku tilasa mun ku ce sai na gaya mu thumma qala sannan sai yace da su qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman fina khatiban bima in yud'a khumman baina makkata wal madina yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna cikin bulaguro manzon Allah ya tsaya a cikin mu yana mai khutuba wato a wani tauki wanda ake kiran shi khumman yana tsakanin makka da madina tsakanin shi da birnin makka kamar tafiya ce ta mil uku an gane ko shine yace yud'a khumman wato ana kiran shi khumman baina makkata wal madina wato tsakanin makka da madina yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya tsaya wato ya mana khutuba manzon sai yake cewa fahamidallaha a farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gode ma ubangijinsa wa athna alaihi ya kyautata masa yabo yaban da ya dace da shi wa wa'adha manzon Allah ya mana galgadi wa zakara manzon Allah ya tunatar da mu makomar mu lahira kuma kana sannan manzon Allah ya ce wannan yana nuna mana ladabi daga cikin ladubba na yin khutuba shine budawa da godiya ga Ubangiji subhanahu wataala da kyautata masa yabo sannan ka hada da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sakon da ake nihin isarwa sai ya biyo baya shine yace wa wa'aba manzon Allah ya mai galgade mu wa zakara ya tunatar da mu haduwar mu da Ubangijin mu kuma kana sannan sai manzon Allah ya fada yace amma ba'du bayan abin da ya gabata na godiya ga Ubangiji subhanahu wataala da kyautata masa yabo ala ayyuhan nas manzo Allah yace ku saurara ya ku jama'a fa inna ma ana basharun manzo Allah yace ku san da cewa dai ni dan adam ne yushiku an ya atiyani an ya atiya rasulu rabbi fa ujiba yace tabbas ya kusanta jakadan ubangiji na ya zo mun kuma dole na karba kira chai fa inna ma ana basharu yace kusanta cewa ni dai dan adam ne hausawa muka ce waka a bakin me ita tafi dadi da kansa ne anan yake cewa inna ma ana basharu kusanta cewa ni dan adam ne wanda kuma inda manzon Allah ya maimaita wannan magana ta wuce a lissafa a cikin hadisansa akwai hadisin da yake cewa kusan da cewa ni dan adam ne so da yawa kukan kawo ƙara a wajina in yanke hukunci in ba wani gaskiya in ba wani rashin gaskiya manzon Allah yace duk yace domin ina hukunci ne da abin da ya bayyana gare ni yace duk wanda ya nuna iya zance ƙarya ya rikida ta ya maida ta gaskiya manzon Allah yace in dau wani haƙin wani in bashi manzon Allah yace ya san da cewa wuta ce yace a ranar kiyama sai yayi aman abin da yace a zo wajen shari'a ka san bakka da gaskiya dan iya zance ka nuna kai ne mai gaskiya a baka gaskiya manzon Allah yace to wannan gaskiya da na baka karka yi tsammanin cewa ka ci banza wannan abin da na dauka na baka haƙin wani sai kai aman shi a ranar kiyama domin ni nayi hukunci ne da iya abin da ya bayyana gare ni ban san gaibu ba manzo Allah yace ku san da cewa ni dan adam iya abin da ya bayyana gare ni shine nake yanke hukunci game da shi kuma haka hadisin zuliyadain hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana a sallah ta al'asr an yi raka'a biyu manzo Allah sai ya zauna ya salamci da ya salamce sai ya tashi ya koma gefen masallaci yayin kishingide akan kututturen wani dabino sahabbai kowa hankalinsu ya tashi manzon Allah ka ce kamar a fusace yake zuliyadaini ya zo ya ce ya rasulullahi ya ce shin sallar ce aka rage ko kuma mantawa ce kai manzon Allah ya ce ba a rage sallah ba kuma ban manta ba zuwa jimawa manzon Allah ya tambayi sauran sahabbai wanda a cikinsu akwai su Abubakar da Umar manzon Allah ya ce a sadaka ma qalahu zuliyadai yace yanzu zuliyadai ne yayi gaskiya game da abin da ya fada suka ce kware ya rasulullahi raka'a biyu kadai akai kasalamci su sauran sahabbai kurjini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana su tanka masa su yi masa magana amma shi zuliya dai ne da yake kwadan ilimi yayi rinjaye a zuciyarsa sai yaje ya tambaya yace ya rasulullahi rage sallar ce akai ko mantawa kai manzo Allah a iya rinjayen zatansa yace ba a rage sallah ba kuma ni yace a iya rinjayen zatansa shi bai manta ba kuma akan abu wanda yake tabbas sallar ba a rage ta ba tana nan a matsayin ta raka'at ta hudu to amma da sauran sahabbai suka tabbatar masa haka ne manzon Allah sai ya koma mahallinsa ya fuskanci alƙibla yayi kabbara ta harama sahabbai suka bi shi aka ci ko raka'a biyu da ta rage da aka salamce manzon Allah yayi sujada ba aji bayan haka sai manzon Allah yake cewa innama ana basharun an saka matan sauna fa idza nasitu fadhakkiruni manzon Allah yace ku san da cewa ni dai dan adam ne irin yanda kuke mantuwa manzon Allah yace ni ma mantuwa nake inna manta manzan Allah yace ku tunatar da ni kaga anan ma manzan Allah yace ku san da cewa ni dan adam ne yanda kuke mantuwa haka nake mantuwa domin mantuwa ta kuru ga ubangiji subhanahu wataala bata dace da shi ba qala ilmu ha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa to dan haka kasancewar dan adam ne amma ta wace fuska ta fuskar ma'ana halitta domin ba mala'ika bane ba aljan bane mala'iku Allah ya halice su da sinadari wanda yake na haske aljannu ubangiji ta'ala ya halice su wato da sinadari wanda take ita ce wuta kamar yanda yace wal janna khalaqnahu min qablu min naris samu kamar yanda ya faɗa kuma a cikin suratul rahman wa khalaqal janna min marjin min nar su kuma mala'iku da haske Allah ya halice su kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ma Aisha mu ku ƴaƴan adam mahaifinmu na farko annabi adam Allah ya halice shi daga laka kamar yanda Allah ya faɗa mana sannan mu ƴaƴansa Allah ya halice mu daga ruwa wanda yake na maniyyi wanda yake fita daga tsakankanin namiji da mace kamar yanda ubangiji ta'ala yake faɗa falyanzuril insanu mimma khuliq خلق مما اندافق يخرج من بين الصلب والترائب kenan ta fuskar halitta dan adam ne sannan ta fuskar yanda muke mantuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma mantuwa yake ta yanda mu ba mu san gaibu ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba manzannin Allah suna sanin gaibu amma ta hanya daya daya shine wahayi da Allah yake turo musu kamar yanda ubangiji ta'ala yake fada ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء kenan ta fuskar yanda ba mu san ba abinda zai wakana nan da minti daya to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bai san abinda zai wakana nan gaba sai ta hanyar wahayi sannan ta fuskar yanda muke rashin lafiya haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rashin lafiya ta fuskar yanda muke ci muke sha muke tafiya kasuwa shi ma haka yana ci yana sha yana tafiya kasuwa kamar yanda kafirai suke kalubalantar sa cewa wai in har manzo ne to yaya za a yi a same shi yana ci yana sha irin yanda muke ci muke sha haka kuma yana tafiya kasuwa irin yanda muke tafiya ubangiji ta'ala yace wannan ai tsabar wauta ce taku وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ubangiji ta'ala yace gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanni face suna cin abinci irin yanda kake ci kuma suna zuwa kasuwa kamar yanda kake zuwa kasuwa haka ta fuskar yanda ba ma iya ije ma kanmu wani tsanani ko mu yaye ma kanmu ko mu janyo ma kanmu wani amfani daidai da nisa kala zarra haka shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai isa ba ya yaye ma kansa tsanani ko ya ije ma kansa ko ya janyo ma kansa amfani domin dukkan waɗannan al'amura wato abubuwa ne waɗanda suka keɓanta da ubangiji subhanahu wataala amma ta fuskar daraja babu wata halitta wadda take da daraja irin darajar da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balma da zaka hada tun daga farkon duniya har izuwa karshe duk wani mai daraja ka kawo ka tattara darajar su ka dora akan su kene ka dauko daraja daya daya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ta rinjayi darajar duk wani mai daraja domin Allah bai taba halittar wata halitta mai daraja mai martaba mai matsayi a wajensa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma cewa manzon Allah ba mutum bane, wannan sai kai bayani, ba mutum bane ta fuskar daraja, an gane ko? Ma'ana ba mutum matsayin shi kenan ya wuce sauran mutane ta fuskar daraja, amma ka ce ba mutum bane to dole ka nema masa mahalli. In ka ce aljanna sai mu ce to ka tauye matsayinsa, domin dan adam ya fi aljani daraja. Ubangiji ta'ala ya faɗa wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Idan ka ce mala'ika ne to Allah ya ce ba mala'ika bane, kuma shi ya ce ma manzansa ya faɗa da kansa, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamu al-ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al-a'ma wal-basir afala tatafakkaru. To dan haka shine anan yace inna ma ana bashar, manzan Allah yace ku san da cewa ni dai dan adam ne, yushiku an ya'ti rasulu rabbi fa ujiba, yace tabbas ya kusanta jakadan ubangiji na ya zo mun, kuma dole in karba kira. Wa yake nihi da jakadan ubangijin sa? Shine mala'ikan da Allah ya wakilta shi game da karban rayukan bayi, an gane ko? Shine malakul mauti, wannan shine suna nashi kamar yadda Allah ya kiraye shi da wannan suna, kul ya tawaffakum malakul mauti allazi wukila bikum. Amma maganar cewa Azra'il, wannan mai dashi gefe ba Allah bai faɗa kuma ba manzansa ba, daga cikin Isra'iliyat ne, shine yace yushiku an ya atiya rasulu rabbi, yace ya kusa jakadan ubangiji na ya zo mun fa ujiba, kuma dole in karba. Idan mala'ikan mutuwa ya zo dole mutum zai karba kira, daidai da kibtawar ido ba maganar a saurara ma bawa, kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Annabi Musa alaihi salam shine mala'ikan mutuwa, daga nas Allah ya turo shi wajen Annabi Musa, da ya zo ya faɗa masa, da ya zo ya kawo sallama wajen Annabi Musa, Annabi Musa alaihi salam ya kashe shi da mari sai da idan ya zazzabo. Mala'ikan ya rike hannun ya koma wajen ubangijinsa, ya ce ya ubangiji na ka tura ni wajen bawa wanda baya son mutuwa, kaga abin da yake, tare da cewa ubangiji ta'ala ya fi shi sanin abin da ake ciki, domin babu wata mai koyuwa a cikin sama ko a cikin ƙasa da take koyuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama wa ma yakhfa ala allahi min shay'in fil ardi wala fis sama. Da Annabi Musa ya kashe shi da mari idan ya zazzabo, ya dauki idan ya koma wajen ubangijinsa, ya ce ya ubangiji na ka tura ni wajen bawa wanda baya son mutuwa. Ubangiji ta'ala ya ce ma mala'ikan koma ka faɗa masa, ce ya dora hannun shi a gadan baya na sa, iya abinda tafin hannunsa ya dafa na gashin da ke gadan bayan san, kowane gashi an bashi shekara 2000, ka je ka faɗa masa. Ya je ya faɗa ma Annabi Musa, Annabi Musa ya ce koma ka tambayo mun ubangiji na, bayan waɗannan shekaru dubunnai barkatai na gama su kuma sannan sai me? Aka ce koma ka gaya masa, sannan abinda zai biyo baya ita ce mutuwa. Ya ce to ya ubangiji na a yanzu ma na shirya. Hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ko da ya saba da hankalinka mai kauya, ka zama raƙumi da akala ga abinda Allah ya faɗa da manzansa, kamar yadda wasu suke ture wannan hadisi saboda wasu sun yi amfani da ƙwaƙwalwarsu, yaya za a yi a ce wa Annabi Musa ya mari mala'ika, mala'ikan mutuwa har a ce ido ya fito? Duk abin da ya zo daga Allah ko daga manzansa, in ya ci karo da hankalinka to a ji hankalinka, ka miƙa wuya ka karɓi abin da Allah da manzansa ya faɗa. To shi ne ya ce yushiku an ya ati rasulu rabbi fa ujiba, ya ce tabbas, ya ce ya kusanta jakadan ubangiji na shi ne mala'ikan mutuwa ya zo mun, kuma dole na karɓa. Dama Allah ya faɗa innaka mayyitun wa innahum mayyituna, kuma ya faɗa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahum al-khalidun. Dan haka wani malami yake cewa falau kanati dunya tadumu li wahidin lakana rasulullahi hayyan mukhallada, inda a ce duniya za ta dawoma ga wani, a ce wani zai yi iya rayuwarsa ba zai mutu ba, to da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yafi dacewa a ce ya dawoma a duniya, domin yafi kowa daraja. Sai ya ce wa ana tarikum fikum saqalaini, manzon Allah ya ce kusan da cewa ni mai bara muku wasu nauyaya ne guda biyu. Awwaluhuma kitabullah, yace farkonsu shine littafin Allah, domin littafin Allah abu ne wanda yake mai nauyin gaske, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, inna sanuliki alaika qawlan sakila, lalle da sannu zamu jefa maka wata faɗa wanda take mai nauyin gaske. Don haka Aisha Allah ya kara mata yadda take bada labarin irin yadda wahayi yake zuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda hadisin yake cikin sahihul bukhari cikin kitabu badil wahayi. Aisha take cewa wallahi tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin yini wanda yake na tsananin sanyi, wahayi yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma goshin shi yana faso da jibi. Ana tsananin sanyi amma wahayi in yana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga goshin shi yana jibi yana ketowa. To dan haka alqur'ani abu ne wanda yake mai nauyin gaske, shine yace awwaluhuma kitabullahi, farkon su yace littafin Allah. Manzo Allah yace fihi alhuda, a cikin alqur'ani ke akwai shari'a. An gane ko? Duk wanda ya nemi shari'a ba cikin alqur'ani ba, ba cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to sunan shi batacce, ya kama hanyar shanu wadda za ta fidda shi daji. Don haka shari'a mahallin samun ta daya ne shine alqur'ani da sunna. Don haka Ubangiji ta'ala yake gaya mana qul inna hudallahi huwal huda, ko kuma qul innal huda hudallahi, ce da su lalle shari'a ta Allah ita ce shari'a a hakika. Duk wata shari'a kuma bayan alqur'ani da sunna ba shari'a bace ba, koda an kiraye ta da wannan suna lakabi ne amma bata karba sunan shari'a ba. Shine manzon Allah yace fihi alhuda, wato cikin alqur'ani ke akwai shari'a, wan nuru, kuma a cikin shi ne ke akwai haske maganin duhu, wanda zai haskaka maka hanya ka samu jin dadi da nutsuwa a rayuwarka ta duniya, sannan kuma ka samu jin dadi na hakika a gobe kiyama. An gane ko? Duk wani haske koma bayan haske ne na alqur'ani. Dan haka Ubangiji ta'ala yake faɗa qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam. Kuma haka Ubangiji ta'ala ya ambaci alqur'ani da cewa haske ne. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladhi anzalna. Kuma haka can yake faɗa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Alqur'ani shine Allah ya ambace shi da wannan suna cewa nur ne. Shine anan manzon Allah yace wan nuru, yace kuma a cikin alqur'ani ke akwai haske kenan maganin duhu. Sai yace fa kuzu bi kitabillahi, manzon Allah yace ku yi ruko da littafin Allah. Sai yace wastamsiku bihi, kuma ku yi ruko da shi gangam, kar ku bari ya kunce muku. To wani yakan iya fakewa da wannan aya ya ce to ai kun ji manzon Allah ya ce ku yi ruko da littafin Allah, ku rike shi gam, kar ku bari ya kuce muku. To ba yanda za a yi ka zama mai ruko da alqur'ani sai ka yi ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin ba yanda za a yi ka fahimci alqur'ani sai ka koma cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita take bayyana ma'anar abinda alqur'ani ya kunsa, kuma babu wani wanda zai ma jama'a bayani game da abinda alqur'ani ya kunsa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sama da jama'ar da alqur'ani ya sauka a gaban su, sune sahabbai. Dan haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita take bayyanar da abinda alqur'ani ya kunsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, a can cikin suratul nahl. Ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka saukar maka da azzikira, shi ne alqur'ani. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna, ya ce wa anzalna ilayka dhikra, mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan ka bayyana ma jama'a hakikanin abinda aka saukar musu, wala allahum yatafakkarun, kuma dan su yi tunani su kadaita Ubangijin su a cikin ibada. To dan haka ita ma sunnar manzon Allah ya mana umarnin cewa mu yi ruko da ita, kar mu bari ta kuce mana, kamar yadda a hadisi na al-Irbad ibn Sariyah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayaraktilafan kathira fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidina tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajiz. Manzon Allah yake cewa duk wanda ya rayu daga cikin ku da sannan zai ga sabani mai yawa, wannan yayi nan, wannan yayi nan, jama'a sun kirkiri wani abu da sunan ibada, suna kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ba Allah ba yace su yi ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama ba, iya kawai ra'ayi ne da san zuciya. Manzon Allah yace duk wanda ya rayu daga cikin ku zai ga sabani mai yawa. Sai manzon Allah sai yace alaikum bi sunnati fa alaikum bi sunnati, ku lazinci riko da sunnata. Sai yace wa sunnati al-khulafa'ir rashidina, ku lazinci riko da sunnar khalifofi waɗanda suke masu shiryar da jama'a. Manzon Allah sai yace tamassaku biha, yace ku yi riko da wannan sunnatawa, wa addu alaiha bin nawajiz, manzon Allah yace ku rike ta gangam da haƙura wanda ake kiran su turame kenan, waɗanda ake kiran su annawajiz. Manzon Allah yace ku rike sunnata gam kar ku bari ta kuce mu. Kenan anan da yace fa ku zubi kitabillahi, ku yi riko da littafin Allah shine alqur'ani da sunna, domin sunna ita take bayyanar da ma'ana abinda alqur'ani ya kunsa. Wastamsiku biha bihi, manzon Allah yace ku yi riko da alqur'ani. Kaga wannan umarnin da Allah ya masa ne shine anan yake umarnin mu da wannan umarni, kamar yanda Allah yace masa fastamsik billazi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim. Ubangiji ta'ala ya ce yi riko da abin da aka yi maka wahayi da shi na Al-Qur'ani. Allah ya masa umarnin cewa ya yi riko da Al-Qur'ani. To shi ne anan ya ce mu yi riko da Al-Qur'ani, kenan kuma mu yi riko da sunnarsa. Shi ne ya ce wastamsiku bihi, ku yi riko da shi. Zaidu ya ce fahassa ala kitabillahi, manzon Allah ya kwadaitar da jama'a, ya zaburar da su akan dukufa, akan bin Al-Qur'ani da sunna sau da kafa. Wa raggaba fihi, manzon Allah ya kwadaitar da jama'a game da kenan riko da Al-Qur'ani da sunna. Thumma qala, sannan sai manzon Allah ya ce wa ahlu baiti, manzon Allah ya ce kuma abu na biyu da na bara muku nauyaya, manzon Allah ya ce iyalin gidana. An gane ko? Iyalin gidana. Ya ce uzakkirukumullaha fi ahli baiti, manzon Allah ya ce ina muku magiya, ina hada ku da Ubangijin da ya halicce ku game da iyalin gidana. Kusan darajarsu, kusan matsayinsu, ku ba su haƙƙinsu. Uzakkirukumullaha fi ahli baiti, ina muku magiya, ina hada ku da Ubangijin da ya halicce ku fi ahli baiti game da iyalin gidana. Kusan matsayinsu, kusan darajarsu, kusan kimarsu, ku ba su haƙƙinsu. Faqala lahu Husayn, Husayn sai ya faɗa ga Zaid ya ce wa man ahlu baitihi ya Zaid. Ya ce ya Zaid, wai su wane ne iyalin gidan manzon Allah? Alaysa nisa'uhu min ahli baitihi, yace yanzu matansa ba sa cikin iyalin gidansa? Qala nisa'uhu min ahli baitihi, yace matan manzon Allah yace suna daga cikin iyalin gidan shi, bal ma su ne tushen iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin ana samun iyali ba tare da mata ba? Dole sai da mata. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne asali na farko daga cikin ahlul baiti. Amma yau ɗin shi'a sun fitar da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin ahlul baiti, sun ce ba sa cikin ahlul baiti. Ƙarya suke kamar yadda Allah ya ƙaryatar da su. Matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin layi na farko a cikin ahlul baiti. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa bayan ya zano su, wa man yaqnut minkunna, bayan can da yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ulli azwajika in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina allaha wa rasulahu wa daral akhirata fa inna allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala allahi yasira. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل الصالحات نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيقمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الشاهد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت دواء أكي دما تمزا الله صلى الله عليه وسلم أكي دعاية أنسى لزوري أسا haka can ubangiji ta'ala ya faɗa ga ibrahimu alaihi salam rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. A lokacin nan ibrahimu alaihi salam daga shi sai matar shi baye da ɗako jika, lokacin da Allah ya turo mala'iku su bashi albishirkin cewa zai samu ɗa mai suna ishaqa, bayan ɗan kuma zai ga jikan shi shine yaqub. Matarsa ta yi mamaki, yaya tsakanin dattijo da dattijuwa za a samu ɗa? A ƙarshe suka ce a tajabina min amrillah, yanzu game da al'amarin Allah zaki yi mamaki? Sai suka ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti. An gane ko? Jin kan Allah da albarkatunsa su tabbata akan ku ahlal baiti, ya ku iyalin gidan Ibrahim. A lokacin nan sai shi sai matar shi. To maganar a ce matan manzon Allah ba sa cikin ahlal baiti, wannan magana ce ta banza, wanda ma bai dace ba a ce mai hankali ya waiwaya zuwa gare ta. Shine na tambaye shi, sai na ce masa alaysa nisa'uhu min ahli baiti, shin yanzu matansa ba sa cikin iyalin gidansa? Qala, sai ya ce nisa'uhu min ahli baiti, matansa suna daga cikin iyalin gidansa. Sai ya ce walakin, yace amma sani dai ahlu baiti, iyalin gidansa wanda yake nihi anan na cewa yana hada ku da Allah, yana muku magiya, ku girmama su, ku darjanta su, ku san haƙƙin su. Yace man hurima sadaqata ba'dahu, wanda aka haramta musu cin sadaka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan Allah ya haramta ma manzon Allah cin sadaka, duk iyalin gidansa Allah ya haramta musu cin sadaka. An gane ku? Wanda aka haramta ma cin sadaka ba matan nashi ba, a iyalin gidansa sune waɗanda suka yi imani da shi, waɗanda kenan zai zamanto cikin su daya. Qala, sai ya ce ma Zaid, wa man hum, suwa ne ne wanda aka haramta ma sadaka? Qala, sai ya ce hum alu ali, wato sune iyalin Aliyu dan Abi Talib. Ali da shi da ƴaƴansa da jikokin shi har izuwa kiyama Allah ya haramta musu cin sadaka, domin sadaka kazamta ce. An gane ko? Kazamta ce, su ko matsayin su ya wuce game da cin datti. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib an kawo dukiyar zakka, ya nemi cewa ya Rasulullahi, ai ya kamata a tsakura mu wani abu daga ciki. Manzon Allah ya ce haba Abbas, yace mu fa zakka bata halatta gare mu. Yace inna ma hiya waskum min awsakhin nas, manzo Allah yace kazamta ce daga cikin kazamta ta mutane, mu bata dace ba da mu. Sai yace hum alu ali, sune iyalin Ali, wa alu aqilin, da ƴaƴan aqilu dan Abi Talib. Aqilu dan uwan Aliyu ne, mahaifin su daya. Wa alu Ja'far, da ƴaƴan Ja'far, shi ma Ja'far dan uwan Aliyu ne, domin dan Abu Talib ne. Amma da shi Ali da Ja'far su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi Aqil shi ba kan musulunci bai mutu, amma ƴaƴan shi har izuwa kiyama suna daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah ya haramta musu cin sadaka. Wa alu Abbas, da iyalin Abbas ibn Abdul Muttalib. Qala, sai yace kullu ha'ula'i hurima sadaka. Nace masa yanzu gaba ɗayan waɗannan an haramta musu cin sadaka? Qala, sai yace na'am, ƙwarai gaba ɗayan su an haramta musu cin sadaka. Amma da Allah ya haramta musu cin sadaka, sai Allah ya canza musu da wani abu wanda yake na daban. Hikima ta Allah, in ya hana ka wani abu, to ka tabbata cewa Allah zai canza maka abin da ya fi shi. Da Allah ya haramta musu cin sadaka, sai Allah ya canza musu da kashi ɗaya daga cikin biyar ƙin ganima. Idan aka tattara ganima ta yaƙi, za a kasa ta kashi biyar kafin a raba ma mayaƙa. Wannan kashi ɗaya na Allah da manzansa ne da iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Tauba, wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walirrasuli walidhil qurba walyatama walmasakin wabnis sabili in kuntum amantum billahi wama anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. A wata riwaya sai ya ce ala ku saurara, wa inni tarikum fikum saqalaini, manzo Allah ya ce ku san da cewa ni mai bara muku wasu nauyaya ne guda biyu. Ahaduhuma kitabullahi, farkon su littafin Allah. Wa huwa hablullahi, alqur'ani igiya ce ta Allah. Manit, wanda Allah ya zaruta kenan, manit tabahu kana ala huda, duk wanda ya bi alqur'ani ya kasance akan shari'a, duk wanda ya bi alqur'ani da sunna shi yake kan shari'a, wanda ya bi alqur'ani zallansa yace baya buƙatar sunna ba shari'a bai bi yana kan bata, wanda ya bi alqur'ani da sunna shi yake kan shari'a. Wa man tarakahu kana ala balal, duk wanda ya bar alqur'ani to wannan ya kasance akan bata, koda yana da awarcewa abin da yake kai shari'a ne to ba shari'a bane, tsantsar bata ce. Dan haka shine igiyar Allah kenan wanda Allah ya mana umarni cewa mu ruku, shine yake cewa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ku yi ruku da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba. Kenan alqur'ani da sunna su suke hada kan jama'a, ba abin da ke hada kan jama'a illa bin alqur'ani da sunna, duk wanda ya bi alqur'ani da sunna shi yake kan shari'a, kuma babu inda za su taka burki da shi face aljanna a gobe kiyama. Duk wanda ya saki alqur'ani da sunna to wannan sunan shi batacce, wal iyazu billahi, idan bai dawo ba to makomar shi a ƙarshe za ta zama tuta. Allah ya kare mu da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.